And with me goes a single thought, a sad refrain, which I cannot explain. An image of perfection, I've reached my goal. Now I must share desire for life with one for whom I care. Da 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 da